masu yaki da cin hanci da rashawa da kuma fafutukan kare haƙƙin bil'adama da ma waɗannan ƴan kishin ƙasa sun ce suna so ne a haramta wa majalisar damar kashe waɗannan kuɗaɗe saboda ya saba wa kashi 57 ƙaramin kashi na 4 na tsarin sayayyar kayan amfani na shugabannin majalisar dokokin ƙasa da aka kirkira a kundin tsarin mulkin majalisar a shekara 2007 ƙungiyoyin sun ce ya zama wajibi majalisar ta zabge yawan adadin kuɗaɗen da suke so a kashe kawai akan motoci daya cikin ƴan kungiyar da suka shigar da ƙara dan Tata Mahmud yayi bayani
a yau a yanda muke fama da kalubalen talauci da sauran abubuwan ba abu bane wanda muke so shi yasa mu muke Allah wadai da sayan waɗannan in munka duba tun daga 1999 an sha sayan masanatoci da ƴan majalisar wakilai motoci da sauran abubuwan kuma mun san da cewa akwai abin da ake kira quarterly payment wanda kowane wata uku ake basu wurin miliyan 30 da wani abu ga sanatoci da ƴan majalisar wakilai bayan haka ga dumbun albashi na kowane wata ga kuma irin oversight function da suke zuwa na dubin ma'aikatu da sauran suna wannan ma akan dan basu wayansu abubuwa ga constituency project duk da cewa ministries ke musu amma wannan in ma za a ce maganar motoci ai su ba kaman career sibu saban bane wanda za a ce daga director permanent secretary da sauran abubuwa kan sai musu motoci
wannan batu na sai motoci an dade ana kairuwa rana a majalisar dokokin kasa domin duk shekaru hudu sai an sake motoci sannan a sayarwa ƴan majalisar idan sun ƙara wa'adin su na shekara hudu wani abu da Comrade Bako Abdul Usman daya cikin ƴan kungiyar da suka shigar da ƙara ya tsokaci
kun je ne a matsayin ku na jagora na ku wakilce al'umma yau gashi nan al'umma suna cikin fatara suna cikin talauci suna cikin rashi suna cikin ganiyan azaba ga rashin lafiya ya adabi al'umma ga rashin tsoro ga rashin ingantaccen ilimin da za a ba dan talaka shi ma ya san yana cikin romun demokradiya amma ku kun fi so ba bakin rai da dukiyar su ku siya motoci na kasaita ku dawo ku shiga ku dinga nuna mana kun isa to haka ba daidai bane
to wai menene doka ta tanada a game da wannan irin mataki na kashe makudan kuɗaɗe duk shekaru hudu barista mai nasara Umar yayi ƙarin haske
babu doka ko ta ina ta ƙasar nan da ta halasta irin waɗannan sayayya abun da ya kamata shine su waɗanda suke suna yin dokoki daidai da hurumi na sashe na hudu da sashe na 11 na tsarin mulkin Najeriya to su riƙa girmama dokokin da su suka yi dokokin su sune suka yi wannan doka kamar yadda ne bayani Public Procurement Act su suka yi doka wadda ta shafi Revenue Fiscal Responsibilities Commission su suka yi doka wadda ta shafi Salaries and Wages Act duk su suka yi waɗannan dokoki su suka yi doka da ta shafi Financial Control and Management Act 2005 saboda haka tunda su suke yin waɗannan dokokin ya kamata su zama su ne na farko masu girmama waɗannan dokokin
na yi kokarin samun shugabannin majalisar dattawan domin in ji ta bakin su amma kokari na ya ci tura waɗanda na samu ne magana da su kuma sun ce ba za su ce komai ba Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria